بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shine daren 3 ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Area 8 a nan garki cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka saba yin darussa mabambanta a irin wannan lokaci insha Allah a yau taken darasinmu shine tarihi da kuma fiqhun dake cikin shekarar hijira kamar yadda muka ambata wannan sabon shekara ce ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an shiga shekara ta 1447 wannan lissafi shine aka sani da lissafin musulunci a wajen lissafin kwanan wata to akwai maganganu da suka dace mu san su a matsayin mu na musulmai da kuma fiqhun abin da ke cikin wannan wata na Muharram abu na farko da nake so na ambata mana shine dangane da ita kanta hijira din kaura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga Makka zuwa Madina tana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a tarihin musulunci wanda kuma suka canza akalar addinin daga rauni zuwa samun ƙarfi daga rashin samun farfajiya zuwa ga lokacin da ya samu farfajiyar da ya kafu har aka yi masa gwamnati wannan al'amari ne da ya zama wato sananne a cikin tarihin musulunci wanda kuma daga nan ne ake yin lissafin kwanan wata na musulunci ita hijiran tana matsayin wani sako ne na musamman da ya bambance lokacin rauni da lokacin ƙarfi ga musulmai sannan kuma tana nuni zuwa ga wani abu da ke tuna mana tarihin gwagwarmayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabban shi farko mutanen Makka da kuma sahabban shi da suka biyo bayan waɗannan su ne mutanen Madina. Allah maɗaukin sarki yawa waɗannan sahabbai mutanen Makka da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida a kan wannan babban aiki da suka yi. A cikin suratul hashri Allah yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana Allah ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya ce waɗannan talakawa ƴan ƙaura wanda suka bar gidajensu da dukiyarsu a garin Makka suka yi ƙaura suka koma garin Madina suna masu taimakon Allah da addinin Allah Allah ya ce lalle waɗannan mutane ne masu gaskiya akan imaninsu idan muka kalli tarihin abin da ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle abu ne muhimmi mu tsaya mu yi tuntuni a kansa mutane ne a nan suke rayuwa a nan aka haifi iyayensu da kakanninsu da zuriyarsu suna da gidaje suna da sana'o'i suna da dukiyoyi suna da ƴan uwa da sirkai da abokai da sauransu rana a tsaka masu garin kafirai da suke da ta cewa a garin suka tsane su suka nuna musu cewa lallai dole su bar addinin musulunci ko kuma su bar garin nan suka zaɓi addinin musulunci da barin garin saboda haka suka tashi suka bar garin kowa sai dai ya fita da rigar jikin shi kawai duk abin da zaka fita da shi wanda ba rigar jikinka ba sun tara hanya za su kwaci su ce baka isa ba kuma bayan fitarsu duk dukiyarsu kafirai ƴan uwansu suka mallake saboda haka ko bayan fatu Makka da suka dawo babu wani abu da suka tarar a matsayin dukiyarsu ajiyayya har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake tambayar sa baka da gidan da zaka sauka a Makka sai yace ai sa aqilu basu ban mana komai ba wato bayan sahabban nan sun fice sai kuma waɗannan ƴan uwansu wasu ƴan uwa na jini wasu ƴan uwa na gari suka daka wasu su akan dukiyoyin su to ka kaddara yanzu a ce kana da shekara 45 ko 50 kana rayuwa wata established rayuwa a ce kawai dole ka tashi gaba garin da kake ko da ka fita da dukiyarka da iyalanka wani sabon start up ne sake rayuwa ne to ina kuma ga a ce ka fita babu komai ka koma zero haka suka fita suka je Madina suka fuskanci wato sabon tsarin rayuwa da sabon environment hatta rashin lafiya ma suka dinga yi saboda jikinsu bai saba da irin yanayin garin Madina ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayi musu addu'a ya ce Allah ka kaunatar da Madina zuwa ga zakatan sahabbaina Allah ka cire mana duk wani matsala da ke cikin garin Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam sai mafarkin ya ga wata tsohuwa mai kaya mutsu-mutsu da wani dan kullun kayanta ta ruga da gudu ta fita ta bar Madina yace to fasara mafarkin shine duk wani mummunan abu Allah ya cire shi daga Madina din shi kuma Madina za ta zama gari mai aminci har tashin alkiyama babu wanda zai kiyamaci garin sai dai in munafiki ne shi to a shahidi shine haka sahabbai suka fita suka bar garin wannan kuma yanzu shine kaman a ce hakikanin farkon kafa daular musulunci a garin Madina to amma shi wannan kwanan watan da ake cewa yau biyu ko uku ga watan Muharram shekarar hijira ta kaza ba lokacin aka fara aiki shi sai daga baya saboda larabawa sun kasance suna da kama da al'umman wajen documentation na tarihi na kwanan wata ko lokacin da abubuwa suka faru kamar yadda mu ma anan suka ji sai dai a ce bara bara waccan baɗi in yi yawa a ce shekara goma da suka wuce ko shekara goma masu zuwa ko kuma a ce zamanin Abacha zamanin Shagari zamanin Gawon zamanin Audu Baƙo a dinga wato ana danganta zamanin da wasu mutane ko wasu shugabanni ko wasu abubuwa da suka faru sai yaushe aka haifa wani sai a ce an haife shi ne zamanin da Shagari ya hau shugaban ƙasa ko a ce zamanin da aka yaƙin Biafra shekarar da aka ƙirƙiro jihar Nasarawa aka kaga haka iyayenmu suke yin wannan abin nan din documentation na kwanan wata to su ma haka larabawa suka kasance da can suna yin documentation ɗinsu da zamanin shekarar da aka yi niyyar ƙona annabi Ibrahim inda Allah ya bada labari kullu ya naru kurni badran wassalamu ala Ibrahim ko shekarar da annabi Ibrahim da Isma'ila suka gina Ka'aba wai da rafa Ibrahimul qawaid min albayt wa Isma'il ko si warraka shi da shekarar da wato aka yi wannan haditha ta giwaye wanda Allah ya bada labari bin nan idza jaa abun nan suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil to wannan ne ma ya dade suna aiki da shi har zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci shekara kaza bayan haditha ta giwaye shi kanshi maiki sallallahu alaihi wasallama kamar da muka sani an haife shi ne a wannan shekara to shi aka yi amfani da shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Abubakar da wani lokaci mai tsayi cikin zamanin sayyidina Umar to a zamanin sayyidina Umar ne abubuwa suka fara nisa sai aka fara tunanin lalle ya kamata a yi wani tsari wanda yake standard a yi standardizing din lissafin kwanaki da watanni da shekaru musamman abin da ya shafi communications na hukuma saboda sayyidina Umar ya samu kansa zai aika da saƙo ko a aika mishi cewa in watan Ramadana ya kai 15 to a yi kaza idan an shiga watan Muharram ina neman duka gwamnoni su zo zan yi mitin da su a Madina to sai a rasa watan Ramadana na wata shekara har shekara ta zagayo ko ta wuce ko makamancin haka to kamar yadda al-Imamu Ibn Kathirin ya kawo a cikin albidayatu wan nihaya cikin mujalladin ta na hudu da kuma wato wasu malamai da zamu ambata daga baya cewa wata rana Umar ya tara sahabbai sakamakon irin waɗannan korafe-korafen da ake ya tara sahabbai daga cikin manyan mutane na Madina yace ina so mu yi wani tsari na musamman kamar yadda zuwa cikin Sahih Bukhari Imam al-Bukhari yayi babu musamman da yace babu tarikh wa mata arkhu at-tarikha babun dake bayani akan lissafin kwanan watan musulunci kuma yashi aka fara aiki da shi ya kawo asari daga Sa'ad ibn Sahal As-Sa'idi afwan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi wanda yake cewa ma addu min bab'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam bas fara lissafin daga sanda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala min wafatihi bas fara lissafin daga mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wama addu illa min maqdanihil madina sai aka yi lissafi da zuwan shi Madina Ibn Kathir yace mana wani mutum ne ya miƙe yace ya amiral mu'minin me zai hana a tsara lissafi standard na kwanakin wata da shekaru sai Umar yace yaya ake yin abun sai yace ai ka ji yadda su al'ajim wato kamar a ce Farisa da Roma ga yadda suke za su ce yau kaza ga watan kaza a shekara ta kaza sai Umar yace to bari a tara manyan mutane su ainihin wato ba mu shawara sai ya kira dukkanin sahabbai suka zauna daga cikin manya cikin malaman sahabbai yace kun ji matsalar da muke samu ana samun obalafin na abubuwa yaya zani to kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari cikin mujalladi na bakwai na Fathul Bari yace sai suka yi identifying events guda hudu wanda kowannensu babban abu ne da za a yi amfani da shi wajen fara lissafin kwanan wata na farko mauliduhu sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu mab'athuhu shekarar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo na uku hijratuhu shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya bar makka zuwa madina na hudu wafatuhu mutuwarsa da haihuwarsa da fara yi masa wahayi da hijirarsa da rasuwarsa to da aka kawo waɗannan aka tattauna sai aka ga cewa lokacin haihuwarsa da lokacin fara yi masa wahayi akwai maganganu game da rashin tabbas akan yaushe akwai maganganu yaushe aka haife shi akwai maganganu kamar guda tara akan wannan kamar yadda yake cikin shirye Ibn Kathir wanda ake faɗa a ce 12 ga watan Rabi'ul Awwal wannan shine mafi shahara amma baya ga shi akwai zantuttuka kala daban-daban wasu su al-Imam Malik ya rawaito su a cikin Muwatta wasu su kuma suna cikin wancan littafi na Ibn Kathir al-Bidayatu wan Nihaya to haka nan yaushe aka fara yi masa wahayi shi ma akwai zantuttuka mabambanta cikin watan kaza ne cikin watan kaza ne wasu suna ganin cikin Ramadan ne shekara ta 40 a rayuwarsa wasu suna ganin cikin watan Rabi'ul Awwal ne wasu suna ganin cikin watan Sha'ban ne haka dai haka dai saboda haka waɗannan tunda akwai rigingimu game da tantance su sai aka yi disqualifying din su tunda ana neman wani abu ne precise sannan shi kuma lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da alaka da bakin cikin rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka ce kuma kullun a dinga ambatan shi a ce shekara ta kaza bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaman kullun ana tunawa mutane bakin cikin rabuwa ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai shi ma wannan suka ga akwai shu'umci game da alakanta lissafin tarihin musulunci da lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka az-zarqani ya kawo wannan magana a cikin al-mawahibul ladunniya ya ambaci irin wannan magana haka kuma wato as-suhaili abul qasim as-suhaili a cikin ar-raudul unuf cikin mujalladinsa na hudu yake ba da labarin cewa lalle sahabbai sun zaɓi wannan lokaci wato na shekarar hijira saboda na farko ita tana da tabbas an san yaushe tana kuma da kuma ɗaukaka ce ga musulunci waɗancan biyu kuma saboda babu tabbas shi kuma nan rasuwa saboda ya da alaka da wata wato babbar damuwa da ta faru ga musulmai kamar da Anas yake cewa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai da gaba ɗaya garin Madina yayi duhu yayi baki da rana tsaka gari yayi baki saboda damuwar da mutane suka shiga kamar da zaka ga idan wani bai faɗa kai sai kamar baka gani to haka suka dinga wannan samun damuwa to haka in muka koma zamu ga cewa kamar yadda ambata bai ga waɗannan malamai al-Imam al-Baihaqi ya ambaci irin wannan magana a cikin dalailun nubuwa cikin mujalladi na biyu da as-sakhawi a cikin fathul mughith da abu hilal al-haskari a cikin kitabul awail da kuma al-Imam as-suyuti a cikin at-tawshihu bi sharhi al-jami' as-sahih haka nan da cikin littafin al-ishara ila siratil mustafa wa man wa tarihi man ba'adahu min al-khulafa na al-hafiz mughultai a cikin juz'in shi na daya da kuma fathul bari kamar da muka ambata tun farko to sai kuma suka zo suka yi deciding yaushe ne kuma farkon shekara wani wata ne farkon shekara ba yanzu muharram bane to ita hijiran ya tabbata a tarihance kamar da mu kuma dole tafan zamu gani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin watan muharram ne hijira ba ba cikin watan muharram ne hijira ba amma ya isa madina a cikin watan rabi'ul awwal ne 12 ga wata kamar da suhaili ya faɗa a cikin wancan littafi rawdul unuf da kuma dalailin nubuwa na baihaqi to amma asalin initiative abin nan wato zance da aka fara kamar a ce lokacin da aka yi taking decision akan cewa to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar makka ya koma madina to an yi wannan ne a cikin lokacin aikin hajji aikin hajjin da daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wato makka shine a shekara ta 13 an fara masa wahayi lokacin da mutanen madina suka zo suka mishi mubaya'a abinda yake cewa al-bai'atul aqba al-qub al-thaniya suka taho bayan sun mishi bai'a ta farko a shekarar ta gabaciwar sun kuma madina sun yada zancen musulunci mutane sa ta musulunta sai suka ƙara gayyato dattawan su wajen mutum 40 suka taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo mishi gayyata cewa tunda wannan gari na makka garinka garin yan uwanka garin da aka haife ka wa walidin wa ma walad sun ki baka dama ka bayyana addininka to ka tashi ka dawo garinmu mu za mu baka wurin zama za mu baka girma kai ne shugabanmu kuma za mu taimake ka wajen yada addini matukar kana garinmu sai annabi ce to ku je sai na nemi izinin ubangiji wannan abin ya faru ne a lokacin aikin hajji kaga aikin hajji kuma ana yin shi ne daga 8 zuwa 14 ko 15 ga watan Zulhijja to a daidai wannan kwanakin na zaman mina a lokacin aka yi wannan meeting din a boye to daga nan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sayyidina Abubakar ya gaya mushi cewa to ubangiji na ya bani izini ya ce ne kaura na koma Madina amma mutane na za su fara fita a hankali suna zara jiki suna fita suna koma Madina daga baya ni da kai za mu tafi to daga wannan lokacin suka yi wannan shirin kuma sun fara shi ne a irin lokacin da muke ciki wato farkon watan Muharram bayan an gama aikin haji farkon watan Muharram so da ka sayyidina Abubakar ya ji su abun hawa raquma ya zo ya aje su ana musu horo na musamman saboda tsayin tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faru wannan tafiya a cikin ƙarshen watan Safar ya isa Madina a 12 ga watan Rabi'ul Awwal bayan ya kwana kamar 16 ko 17 a hanya wasu malaman kuma suna ganin kwanaki 21 mafi tsauri a ce mako uku yayi akan hanya saboda tsaye-tsaye da suka dinga yi na su buya har sai masu neman su sun kasa ganin su tukuna sun kwana 2 a cikin wannan kogo in huma fil gari idi kullu sahibi la ta dan Allah ma'ana sun kwana a wuri kaza sun sha wahala mai yawa kafin suka isa Madina to da haka sai suka ga cewa to ayi amfani da farkon sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fari tunanin komawa Madina to shine Muharram da dai yake na biyu kuma saboda Muharram shine kamar a aikace ma ko da babu wannan shine kamar wato farkon lissafi ya juye kenan saboda an gama aikin haji kuma galibi a cikin wannan wata mutane suke komawa garuruwansu kamar an ciyo wani dogon zango an yi azumi an yi kaza an yi aikin haji to wannan lissafin ya kare za a sake sabon lissafin kwanaki da aka muharram shine ya dace da wannan yanayi sannan kuma saboda kasancewar wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan falalan watan Muharram din a cikin fadin sa da game da fadin Allah madauki sarki inna iddatush shuhuri inda Allahi 12 shahrin fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minhum arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah yace lalle adadin watanni wadanda ake lissafi da su na kwanakin wata a wurin Allah guda 12 haka yake rubuce a cikin kaddarar da Allah ya tsara Allah yace minha daga cikin su akwai arba'atun hurumun guda hudu watanni ne masu alfarma fala tadhlimu fihinna anfusakum kada ku cutar da kanku a ciki idan mutum yayi wani aiki na zinubi a cikin wadannan watannin yana da zinubi biye da yin aikin zinubi a sauran watanni sai Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa ala inna zamana qadistadara zamani ya juya ya juya ya dawo sai ce qadistadara zamani ya juya kama huwa kama yadda yake abin da ya faru Annabi faɗi wannan magana shi ne mutanen garin Makka sun yadda da ka'idar cewa akwai watanni masu alfarma wanda ba a yin yaki a cikin su to amma idan suna so su yi wani zalunci kawai sai su canza watan me kuma an san yanzu wannan watan shine sunan shi Muharram sai kawai su zauna su shawara su ce to yanzu wannan watan a wannan shekaran ba yi da alfarma an cire alfarmar shi an maida ita cikin watan Safar shine ma'anar fa Allah innaman nasi'u ziyadatun fil kufri haka kawai sai a ce to wannan watan yanzu bana ba a cikin shi yadda ka san ana daga biki kawai misali an sa biki lokaci kaza kun aka ga cewa ba za a yi ba kawai ba sai a yi shifting din sa ba to ko sai su ce sun yi shifting din alfarma zuwa wani wata haka larabawa suke yi sai su halasta wa kansu sai su kai wasu farmaki a wannan wata abinda aka hana wanda kuma da dukkaninsu conventionally an yarda cewa idan wannan watan yayi to babu wanda zai yawo da makami ko ya kai farmaki ko ya kai kisa wani waje saboda haka mutane za su shiga cikin aminci su ta walwalarsu har cikin garuruwan abokan gabansu to amma mutane ba su yi aune ba kawai sai wata kabila ko wasu mutane su halasta wa kansu wani alfarma sai su kai farmaki to suna ta yin wannan idan suka halasta sai da mana aikin hajjin da ake yin shi a Zulhijja sai su matsa da shi Muharram wata rana su matsa da shi Safar haka aka dinga matsawa da shi sai da ya zama babu wata wani wata sai da aka yi aikin hajji a cikin shi har ya sake zagayowa ya dawo cikin Zulhijja din wannan malamai suka ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta yin aikin hajji sai da aka dawo da shi cikin watan Zulhijja ba zai yi a wani wata da ya saba wa dokar Allah ba to shine sai yake cewa inna zamana qadistadara zamani ya tafi ya tafi ya dawo kama huwa ya dawo yadda yake yace wato akwai watanni guda hudu masu alfarma yace salasatun mutataliyatun akwai guda uku a jere da junansu wa rajabun baina sha'abana baina dhulqa'dati wa sha'abana akwai watanni guda uku masu alfarma da suke bin juna afwan wancan baina jumada al-akhirah ta rigo akwai shawwal daga nan sai a shiga zulqa'da to shine wata na farko na alfarma zulqa'da dhulhijja muharram kaga sune masu bin bayan junansu salasatun mutataliyatun zulqa'da dhulhijja muharram kaga muharram shine na ƙarshe a lissafi saboda haka ya cancanci ya zama shine farkon da za a yi amfani da shi dan an gama waɗancan ɗayan kuma shine wato rajab da ke tsakanin jumadal akhira da sha'abana nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim saboda haka sai zama shine watan da ya cancanta a yi mishi wannan tsarin. Sai suka fara daga wannan watan, maimakon a fara daga a ce Rabi'ul Awwal shine watan farko a kalandar Musulunci, duk da a cikin shi Annabi ya iso Madina, amma ba a cikin shi ya fara lissafin yin hijira zuwa Madina ba. Daga ran da aka fara lissafin hijirar zuwa Madina zuwa ran da ya iso, akwai akalla kwanaki 91. Domin in ya tabbata cewa an yi wancan mitin din a cikin kwanakin aikin Hajji, mu dauka aqsa mudda, ran da za a bar Mina shine ranar 13 ko 14 ga wata, ko a kwanakin ayyamin ma'lumati. Kaga ya iso Madina 12 ga watan Rabiul Awwal, kaga in kace daga wancan Zulhijja 12 ga wata, sai mu dauka Al-Muharram 12 ga wata, Safar 12 ga wata, Rabi'ul Awwal 12 ga wata, kaga watanni uku. Wajen watanni uku akai tsakanin decision din da akai making da kuma duka strategy din da aka dauka har zuwa iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina annabawiya. To a wannan abin ya faru a lokacin Umar yana halifa, kuma a shekara ta 17 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga nan Umar dan Khattab ya rubuta ainihin sako cewa to daga yanzu musulmi su dinga amfani da wannan kwanan wata a na hijiriya wajen lissafe-lissafe da komai. Daga nan ya zama shine wato abinda aka sani a musulunci game da lissafi. Wannan lissafin farko tukuna kaga ijma'in sahabbai ne aka yi amfani da shi, sannan shine ke da alaka da abinda Allah ya ambata na inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shara, sannan kuma shine ke da alaka da wannan tarihi na musulunci. So da haka shine abinda ya kamata musulmai su dinga amfani da shi in ba inda ya gagara ba. Daga cikin falalan watan Al-Muharram har ila yau akwai azumi da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan azumin watan Ramadana wal azumi a wani wata ne yafi falala? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyami ba'da shahri ramadan shahrullahi al-muharram, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mafi falalar wata da za a yi azumi a cikinsa bayan azumin watan Ramadan shine azumin watan Al-Muharram ɗin da muka shiga. So da haka mustahabbi ne musulmi ya azumci wasu kwanakin wannan wata, musamman ranar Ashura, wato shine wunin 10 ga wannan wata. Wannan wuni shi ma yana da tarihi na musamman wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ranar Ashura, yace azumin ranar Ashura a sanadiyar shi Allah yana gafarta wa mutum zunubin shekarar da ta wuce. Da can kafin a farlanta azumin watan Ramadan, to Ashura farilla ne, Ashura farilla ne mutane suna yi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tun a Makka, kuma yana da sun suke cikin sayyid Muslim, kuma sahabbai suna cewa ba a san wani azumi wanda Annabi ke ɗaukan shi da muhimmanci ba kamar wannan azumi, ko da bayan ya kuma mustahabi. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, sai ya ga Yahudawa su ma suna yin azumi ranar Ashura. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ƙa'idojin addinin da ya kafa na musulunci, akwai saba wa Yahudawa a cikin abubuwan ibada. Don haka aka saba musu farko daga ranar bikin mako, mu muna da Juma'a ne su kuma suna da Asabar. Aka saba musu a wajen barin gemu su da suke askewa. Aka saba musu a wajen yin sallah da takalmi ko da huffi su da suke cirewa. Aka saba musu akan abubuwa da yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi mun mata ya ce khaliful yahuda wan nasara. Ku dinga saba mai Yahudawa da Nasarawa, suna cin abinci da hagu, ku ci da dama. Akwai littafi musamman da Ibn Taymiyyah yayi mujalladi guda akan waɗannan ka'idojin, iqra'u siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga suna yin wannan azumi, ya tambaya me yasa suke yi. Sai aka ce saboda suna murna ne akan wannan rana ta Ashura, ita ce ranar da Allah ya tseratar da Banu Isra'ila daga zaluncin Fir'auna, ita ce ranar da Allah ya halakar da Fir'auna. Saboda haka suka rike ta a matsayin wani biki na shekara-shekara, suna gode wa Allah ta hanyar yin azumi. da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu mun fi su cancantar wato mu yi wa Annabi Musa wannan karar. Wannan labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi ne a ƙarshen rayuwarsa, zaka sai ya ce za mu saba musu, za mu yi azumin amma za mu ƙara da tara ga wata baɗin Allah ya kai mu, in kuma Allah bai kai shi baɗin. Saboda sai zama cewa sunna ne yin azumin tara da goma ga watan al-Muharram, sauran kuma abin da ya sawaka na kwanakin Litinin da Alhamis ko makamantansu babu laifi mutum yana iya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu ta fuskar shi ya azumci kwanaki guda biyu, ya zama ba irin nasu ba, kuma ya dace da su wajen kasancewar cewa Annabi Musa dan uwan shi ne annabin Allah, kuma daga cikin annabawa mafi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar yanayin da'awarsu, domin shi ne annabi na farko, Annabi Musa, da aka shar'anta mishi jihadi a maimakon wato wa'azi kawai, sannan kuma shi ne annabi da yake biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar yawan adadin al'ummarsa, kuma shi ma wani annabi ne wanda ya gana da Allah. Allah ya gana da shi a Turus Sina, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah a Isra'ilsa. Saboda haka suna da kamantakekeniya da junansu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun fi cancantar da yawa Annabi Musa wannan karar. Saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci Ashura, kuma ya ba da izini cewa a dinga yin azumin Ashura da tasu'a duk shekara. Da aka azumin tasu'a da Ashura, azumi ne mustahabi mai ainihin falala, wanda shi ne zai zama a wannan shekara rana ita yau, juma'a kenan ko, da kuma asabar shi zai kama tasu'a da Ashura. Da yana da kyau mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya azumci waɗannan kwanaki. Mata, kamar yadda aka sani, bai halatta su yi azumin nafila, inda mijinsu yana gari to sai da izininsa, da haka mata su kiyaye wannan. To, wani abu da ya faru a Ashura shi ne a cikin shekara ta 63 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka samu faruwan wata kaddara ta fitina tsakankanin gwamnatin Banu Umayya wanda Yazid yake jagoranci, da kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Dama a cikin wani hadisi da Baihaqi ya ruwaito a cikin Dala'ilun Nubuwa, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ɗakin Ummu Aiman, wata dattijuwa da yake zuwa gidanta har yana yin baccin rana din. Ya yi baccin rana sai ya farka firgigit, sai ta tambaye shi, ya manzon Allah, na baka fansar uwata da ubana, me ya faru da kai? Ya ce Allah ya gwada mini, mala'ika Jibrilu ya zo ya ɗebo ƙasa ya nuna min ita, ya ce wannan ƙasar ta wani gari ne inda wasu cikin al'ummarka za su kwantar da jikanka wane su mai yanka rau. Saboda wata ƙaddara ce da Allah ya riga ya tsara, kuma haka ta tabbata wannan ƙaddara a ranar Ashura a shekara ta 63 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Husaini ya fita zuwa ƙasar Iraki sakamakon wasiƙu da Iraƙawa suka yi ta mishi akan cewa za su goyi bayan shi a ta da ƙayar baya a yi juyin mulki. Da ya je kuma suka watsi suka ba shi waje, sannan sojojin gwamnatin da ke ci suka zo suka mishi ƙofar rago, aka fafata yaƙi. Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara aka kashe shi a wannan waje. Ubangiji Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya ba shi falalar shahidi. Babu shakka wannan abin yana daga cikin ababen baƙin ciki da damuwa da suka faru a tarihin musulunci. Amma kamar yadda muka ambata da su, ba daidai bane a dinga sabunta damuwa da baƙin ciki. Mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi mutuwar Husaini baƙin ciki ga musulmai. Amma ka ji sahabbai suka ce kada a dinga sabunta ta, to haka shi ma wannan ba abin sabuntawa ba. Amma sai aka samu masu bin tafarkin addinin Shi'a, su sai suka ɗauka wannan wani gagarumin al'amari ne da kullum sai sun yi sha'aninsa. Saboda haka da zaran an shiga watan Muharram za su fara sabuwar takaba, za su fara mourning na kisan Husaini, ta hanyar sanya baƙaƙen kaya, ta hanyar kuka da tsaga jikinsu, da nuna damuwa, da tsinuwa, da Allah ya isa, abubuwa da iri-iri na rashin kyautatawa. Sannan kuma ranar wannan goma ga wata za su yi zaman dirshan na musamman a duk inda suke. To wannan ba addini ba ne. Za ka karkai tarayya da masu yin irin wannan baƙin ciki na shekara-shekara saboda abin da ya faru da Husaini radiyallahu anhu. Ko kuma ɗayan ɓangaren abokan hamayyar waɗannan nawasi su kuma sai suka maida wannan rana, ranan biki, ranan murna, ranan annashuwa, shi ne ake cewa cika-ciki. Cika-ciki da ake yi wannan shi ma babu kyau, saboda yana da alaƙa da wannan mummunan tarihi. A ce ranan cika-ciki, a sa sabon kaya, a ci abinci da yawa, a yi ta biki kamar ranar sallah. To shi ma daidai yake da wancan, dukkanin biyun ba daidai ba ne. A tsaya iya azumin shi ne iya abin da ya tabbata a tarihin musulunci, shi ne kuma iya abin da za a yi. Ina fata mun gane wannan. To baya ga wannan kuma sai batu game da wato amfani da ita kanta kalanda ɗin ta fuskar wato a aikace ya yi kamata mu mu'amalance ta. Malamin musulunci sun yi maganganu sosai a kan wannan. A da can zamuna masu yawa a musulunci ba a ma san wato wannan kalanda ta Gregorian ba ma san ta. Mutane da yawa sai dai su ji labarin ta kawai, ko su ga ana aiki da wani abu makamancin ta. Bayan wancan ijma'in da ya tsayi akan cewa a yi amfani da kalandar musulunci, kuma ita ce hijira farkonta shine al-Muharram, dukkanin musulmai haka suka tamsuna yi. Allahumma illa wata magana da aka samu fandararriya daga Ibn Hazmin rahmatullahi alaihi, wanda shi ya kekasa ƙasa ya ce shi bai yadda Muharram shine farkon shekara ba, shi al-Safinsa Rabiul Awwal ne farkon shekara. Haka Ibn Safawa da Rabiul Awwal yake amfani, kamar yadda ya amfani da haka a cikin Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam da cikin Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan kuma yana iya sa ka ga wani event ɗin da za a ce shekara ta biyar ya koma shekara ta hudu ko shekara ta shida. To wannan Ibn Hazmin ne kuma malamai ba su yarda da maganarsa ba, amma wannan wato mamayar da lissafin kalandar nasara ya yi mana, sai da aka wayi gari shi ne al-Mu'tamad, shi ne standard, shi ne kuma duk inda ka tambaya kowa ya sani, babu saɓani. To wannan ya faru ne bayan rauni da musulmai suka yi, bayan ƙarfi da turawan yamma suka yi a kan kowa, suka canza akalar rayuwa gaba kida. Tare da cewa fa shi wannan Gregorian calendar ɗin abu ne kawai imaginative, bai da tabbas. Domin kaga shi bai da watanni na sama da suke tafiya tare da shi. Sannan sunayen watannin sunayen wasu gumaka ne da wasu sarakuna. Yana misali shi Augustus sunan wani sarki ne cikin maguzawan sarakunan Girka, Juli sunan wata sarauniya ne, haka dai sunaye ne kawai aka sassaka gwargwadon hali. Sannan an taɓa samun lokacin da aka yi mata wani modification, akwai wani sarki cikin sarakuna wanda rana a tsaka kawai ya sa aka zura ta wajen wata biyar, kamar yadda kake murɗa abubuwanka kawai kamar ka canza mai time. An taɓa zura ta, misali a ce ana cikin watan January, ce to kawai an koma July ko an koma May, misali an taɓa yin haka, an taɓa ana mata gyare-gyare duk sanda aka ga dama a shekarun baya. Sannan shi kanshi tarihin a ce yau shekara 2010 kaza ko da 25 kamar yadda muke ciki yanzu su ne shekarun da aka haifi Annabi Isa, shi kanshi ba yi da wani scientific backing da ke tabbatar da shi. Sannan kuma yana matsayin kamar identity ne na wata al'umma ba wanda ba musulma ba, amma Allah madaukakin sarki ya kawo mu cikin jarabawa cewa da shi ake yin komai, da shi ake aiki a banki, da shi ake aiki a ministry, da shi ake rubuta tarihin da shi aka haife ka, da shi ake lissafin abin nan in bashi ne ka ci da shi ake lissafi, komai ma da shi ake. Na jin banda a wuraren karatu da za a ambaci kwanan watan musulunci a ce kuma daidai da kaza, to babu inda ake
ake yin wannan. Inda zaka musa ma yakka rana kace ka sa mata rana sai kace to 25 ga watan Rajab sai ace a duba mana calendar yau shine dole sai an duba wancan da ake gani shine standard da shi mutane za su rike ko ba haka bane yanzu ko makka zaka je da shi za a yanka maka ticket zaka in zaka je aikin haji za a yanka ticket da kwanan watan boko za a yanka in ka sai computer ko ka sai waya komai dai shine ya waye gari ya mamaye mu da zaka je banki an san kuɗi a baka tela ko check ka rubuta kwanan watan musulunci ba za a karba ba da ba a haifa maka yaro ka rubuta mishi kwanan watan musulunci a birth certificate dinsa in aka je shiga makaranta ba za a karba ba kaga wannan yanzu ya zama larura ne ba yadda muka yi sai mu kokari mu san da zamu yi mu gyara iya abinda zamu iya gyarawa akalla kamar yadda al-Uthaymeen yake cewa a inda zamu iya yin wani abu namu to mai amfani da tarihin musulunci domin shine identity dinmu a inda kuma yafi karfin ba yadda muka iya to mun zama mustad'afina mun zama masu rauni idan mutum yana cikin halin rauni to sai dai kokarin ya zai yi fita daga raunin ba zai ce kuma ya ƙara cutar da kansa akan cutar da yake ciki ba misali yanzu mu ce mu kwata kwata ba za mu yi amfani da kwanan watan Gregorian ba to za mu cutar da kanmu akan abubuwa da yawa saboda haka dole ne sai dai mu tashi mu yi hoɓɓasan yadda za mu ga cewa mun gyara kuma yanzu hatta ƙasashen musulmi kamar ƙasar Saudi Arabia da take amfani da shi wannan tarihin hijira ɗin tana yin shi ne a abubuwan da ya shafi ita ƙasar kawai amma da abin da za a yi da sauran duniya to dole a dawo wancan wanda kuma duniya da take a matsayin global yanzu ko abin da za ka yi a gidanka ya da alaƙa da duniya saboda haka wannan shi ne a taƙaice abin da ya shafi wato amfani da kwanan watan ta fuskar wannan larurar to sannan kuma babu laifi gwamawa ɗin kamar yadda galibin malamai suke yi shi kwanan watan musulunci kaza wanda ya daidai da kaza akwai malamai da suka yi istinbatin irin wannan gwamawa daga ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki a cikin tarihin ashabul kafi da Allah yake cewa walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a sun zauna cikin wannan bacci da Allah ya sanya musu a cikin kogon nasu shekara 300 sai kuma aka ce wazdadu tis'a sai kuma suka ƙara shekara 9 to fassara ɗayan biyu ko dai zamana sun yi baccin shekara 300 sai suka farka shine suka aika da wannan ɗayan su din bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wa liyatalattaf suka aika a je a samu musu abinci da yaje aka ga ai wannan wani kuɗi ne da aka daina kashewa tun zamanin iyaye da kakanni sai suka sake dawowa suka sake murginawa a cikin kogonsu sai suka ƙara yin baccin shekara 9 sannan suka mutu gaba ɗaya shine wazdadu tis'a wato bayan duk abin da ya faru an zo an gansu an yi kaza an yi kokarin a fito da su guguwa ta taso sai aka ce to waɗannan a bar su a nan inda Allah ya halicce su inda Allah yake so ya gansu kenan sai aka bar su sai suka ci gaba da bacci wazdadu tis'a ba su mutu mutuwa ta ɗabi'a ba sai da ƙara shekara 9 wasu malamai suna cewa wannan shine fassarar shi wasu malamai kuma suka ce a abin da yake nufi alisafin da ya shafi irin na Gregorian shekara 300 alisafin da ya shafi lissafi irin na musulunci irin na waɗannan watannin shekara 309 kamar yadda misali yanzu a ga mutum sai a ce shekarar shi 50 a kalandar bature in Allah ya so da za a duba a kalandar musulunci daga sanda aka haife shi zuwa yanzu din nan watakila zama shekarar shi 52 saboda kalandar musulunci tana da ƙarancin kwanaki fiye da waccan ta boko din to shine irin haka idan aka tafi aka yi shekara 100 a kalandar musulunci to za a samu shekara 103 a kalandar bature kaga a shekara 300 a kalandar musulunci ya zama shekara 309 a kalandar bature saboda haka suka ce to tunda Allah ya gwama lissafin to babu laifi mu ma yanzu mu dinga gwamawa wannan istinbati ne na malamai kamar yadda suka saba Allah ya saka musu alkhairi to malaman mu dai sun yi maganganu da yawa akan ainihin wato waɗannan abubuwa abu na gaba shine shi wannan wata na al-Muharram kamar da muka ambata yana cikin watanni ne wato masu alfarma guda hudu idan aka ce wata mai alfarma ana nufin watan ana so mutun ya bada kulawa ta musamman wajen kiyaye dokokin Allah muka lura da kyau zamu ga galibi mun fi damuwa da irin wannan tunanin a watan Ramadan wanda watan Ramadana baya cikin watanni masu alfarma sai dai yana da tashi darajar ta musamman to amma duk waɗannan watannin daga Zulqa'ada Zulhijja Al-Muharram da kuma Rajab watanni ne masu alfarma ana so a kiyaye wannan alfarmar a nisanci duk wani abu da zai zama saban Allah ko sakaci da ibadar Allah kuma kamuncin shi mun ji cewa an zaɓe shi ya zama farkon shekara saboda wannan alfarma saboda shi ne watan da aka fara wato initiating din hijira wasu sun so a zaɓi Rabi'ul Awwal ko kuma shi kanshi Ramadan din amma dai haka bai yi ba to a ƙarshe fiqhun da zamu dan cira daga wannan tattaunawa shi waɗannan bayanai da ire-irensu suna tabbatar mana da muhimmancin sanin tarihin abubuwan da suka faru a musulunci wanda shi zai taimaka mu san darajarsu da kuma alfanunsu kuma kasancewar hijira ɗaya ce daga cikin muhimman abubuwan da suka faru ta ba musulunci dama ya sakata ya wala bayan da an takura masa a makka an samu wasu shekaru da aka sa wa annabi sallallahu alaihi wasallama takunkumin tattalin arziki sanction an samu shekarun da suke ɓuya a Darul Arqam Ibn Abil Arqam an samu lokacin da mutum bai iya faɗan kalmar shahada a makka yana musulmi sai dai ɓoye bai iya yin sallah a gan shi sun sha wahala daga nan amma Allah ya ba su mafita suka dawo madina dawonsu madina sun fuskanci wata sabuwar jarabawa wanda wannan yake nuni zuwa ga cewa rayuwa haka ta gada za ka yi fita daga wata matsala kana ganin alhamdulillahi matsala ta ƙare sai zaman nasarar da ka samu ta gwada wata sabuwar matsala da baka da komai baka da 50,000 amma kuma baka da larura ko 1,000 to Allah yana iya baka 100,000 sai kuma ya kawo maka larurar 150,000 ka samu kuɗin amma kuma matsaloli sun zo wanda kuma sun fi ƙarfin kuɗin kar sai da za ka yi da su sannan zaman madinan ya ba su dama suka haɗu da sababbin 'yan uwansu na addini wanda suka kafa farkon al'ummar musulunci da ake ce ma al-muhajiri na wal-ansar waɗanda Allah maɗauki sarki ya yaba musu ya ce mana mutanen kirki ne ya ce masu gaskiya ne ya ce masu imani ne mai ƙarshe ma ya ce laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra in ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum Allah madaukakin sarki yace lalle Allah madaukakin sarki ya yafe wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma ya yafe ma waɗannan ƴan ƙaura da mutanen Madina din nan waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake cikin tsananin tashin hankali da tsoro na shiga musulunci yace duk da wasu zakatansu su ne musu karkata Allah madaukakin sarki ya dawo da su kan hanya mutanen Madina nan suka musu alkhairi suka taimaka musu suka ba su wurin zama suka ba su kasuwa suka ba su mata suka aura kuma suka ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wanda su ne suka zama sanadiyar yaɗuwar musulunci nan da ya kawo har gare mu ubangiji maɗauki sarki ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara musu yarda Allah ya ƙara wa jagoran su jagoran mu gaba ɗaya tsira da aminci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya sa mu gama lafiya ina ganin za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci alhamdulillah mun samu kaiwa ƙarshen abin da muka so mu ambata ko da dai a taƙaice ne abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana gaba ki ɗaya Allah ya ji ƙan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai Allah ya sa mu gama duniya lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh